tun a washegarin juyin mulkin da ya tufar da Ibrahim Boubacar Keita daga karagar mulki ne aka fara samun tsaman dangantaka a tsakanin Mali da Faransa. Lamarin da ya kara rincatsewa bayan da Kanal Asimi Goita ya yi wani juyin mulki na biyu a kasar da ta shafa shekaru da dama cikin halin taɓarɓarewar tsaro. Dadin dadawa abubuwa sun kara lalacewa bayan bayyanar labarin shirin girke sojan Rasha a Mali. Ana cikin wannan yanayi ne ministan harkokin wajen Faransa Jean-Yves Le Drian ya cikakki gwamnatin rikon kwarar Mali wacce ya ayyana a matsayin mara kima da dattako. Mafarin korar jakada Joel Meyer to koya masana ke kallon wannan dambarwa. Alhaji Nasiru Saidu shine shugaban kungiyar Voix des Sans Voix.
Ita faran shi a yau ita ya kamata ta yi makanta karatun tanas wanda da ka tsoranka wanda da ka shakkaka kaga yanzu ya ce a shirye yake ku yi duk abin da kaka son ku yi to kai ka hankalin cewa a ni wa ga tahiya ni ya kamata in daidaita ai hulɗa dangance da wanga ya samu nashi wanga ya samu nashi ai hulɗa dangance da kowa shi mutunta kowa cikin tahiyar zamani matsala ce ta diplomasiya matsala ce ta siyasa tsakanin kasa da kasa
haka shi ma Alhaji Salisu Amadu na Sovole Niger ke da makamancin wannan ra'ayi
zakarin gwajin dafi ne wanda ya zamanto kai in akwai sauran kasashe wanda suke jin wani launoni su tafi da kubarci bai yiwa kai da kasa ka ni da kasa ta kuma wai kai ka daukar ni ba kowa bane ba kai kasa gare ka ni kasa gare ni ya ka bana yanci na jawo shugaba na wanda ya zamanto ni jagoranci a cikin kasa ta
to amma Mustafa Abdullahi na wata cibiyar nazari da bincike akan sha'anin tsaro na mai jan hankulan kasashen biyu game da rashin dacewar takaddamar diplomasiyar da ta kunno kai a tsakanin su a yanda ake fama neman hanyoyin murkushe ayyukan yan ta'adda a yankin Sahel
duk wannan abin ba alheri bane gare su ya kamata a cikin harkar diplomasiya a sasanta a gyara jama'a a harkar diplomasiya din a kasan win-win game ne kowa yana neman dai nashi rabo amma ko da yake kuma kasan yana wata fasaha ce wanda mai za ta sa Faransa da duk wancan wadancan kasashe masu kamar talayi su darajar ta da ita amma kuma abin da yake gudu shine ko wadancan kasashe na European Union su ma su goya ma Faransa ba sai su ma su jenye jikadon dosa
kafin ta kori jakadan Faransa daga Bamako gwamnatin Mali a makon jiya ta kori sojojin Denmark kimanin 100 saboda a cewar ta an shigo da su kasar da sunan yaki da ta'addanci ba da izinin ta ba tuni matakin korar jakadan Faransa daga Mali ya fara daukan hankulan yan takarar da ke kalubalantar shugaba Emmanuel Macron a zaben da ke tafe wadanda dama ke kushe matakin girke dubban sojojin Barkan a yankin Sahel Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger